hadisin Ibnu Umar. Akwai hadisin Ibnu Umar cewa akwai magana a kansa. So haka ya zo hadisin abin nan tayya ta zo ta hanyoyi daban-daban. Akwai ruwaya cikin Sahih Bukhari da waninsa hadisin Ibnu Mas'ud yake cewa yayin da aka karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin mu muka ce wa huwa baina dhahranina assalamu alayka ayyuha nabi ce falan ma qubida qulna assalamu ya'ni ala nabi wannan a cikin Bukhari assalamu ala nabi wato yayin da aka karbe shi wato yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati sai muka rika cewa assalamu ala nabi assalamu ala nabi Ibn Hajar yana cewa wannan ziyada wannan karin bayani na cewa suna cewa assalamu alayka bi kafil khitab sai assalamu alayka wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su yayin da ya bar duniya sai suka bar wannan kaful khitab sai suka dawo lafzul ghaiba sai suka da suna cewa assalamu ala nabi assalamu ala nabi subki amma subki yana cewa wannan in ya inganta ya nuna halaccin haka yace wannan in ya inganta to ya nuna halal ne kace assalamu ala nabi magana sa tana nuna kana iya ce assalamu alayka dan wannan shine lafazin da suke fada da yawa kuma duk wanda suka ruwaito hadisin tahiyya abin da suke cewa ke ce amma maganar Ibn dan Abban Mas'ud ta nuna halal ne kuma kace assalamu ala nabi Aisha radiyallahu abin nan ata akwai ruwaya a cikin musannaf Ibn Abi Shayba daga Ata Ibn Rabah yake cewa sahabbai Ata Ibn Rabah Ibn Abi Rabah yake cewa sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna cewa assalamu ala nabi atiya wanda wannan zai karfafi ruwayar Abdullahi dan Mas'ud sanan ruwayar Aisha ita ma da tazo tazo da assalamu ala nabi wanda yake nuna halaccin duka biyu Sheikh Nasiruddin Albani yana karfafar lafazin Abdullahi dan Mas'ud dan yana ga cewa Abdullahi dan Mas'ud ba zai yi wannan da ijtihadi ba wato saboda yadda da suke kula da lafazin tahiyya da yadda aka kara wani abu sai sun nuna inkarin su akwai wanda ya kara wajen ashhadu an la ilaha illa Allah sai ya kara wahdahu la sharika lahu yace ba mu ji wannan mun san wahdahu la sharika lahu ne Allah amma ba mu ji wannan so kaga ashe koda abu yana daidai in dai wasu ji an kara irin nan ba su ba sai yadda a kara kuma shi Ibn Mas'ud shine yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi abinda kuka samu na sunna kada ku yi bid'a duk abinda kuke so a isa muku wato an kawo muku duk abinda kuke da bukatar sa ba dalilin da yasa ku yi bid'a shine yayi wa mutanen da yaga suna tasbihi wato da wani tsiga da wata hay'a ta bid'a ce subbihullah ashamia wa khammi wa wa ahmidullaha bi'a wa kabbirullaha bi'a yaga wasu mutane sun yi da'ira wani yana ba su kuma yi kabbara su 100 ku yi haddala 100 ku yi tasbihi 100 ya fatattake su yace sun zo da bid'a dalbin jaitu bid'atin zulman aw fuktum muhammadin wa sabu ilman to mutumin da zai haka ce to ai ba zai yi kuma shi ya zo da wani abu bid'a ba kawai yayi ijtihadi kamar yadda wasu suke kokarin su ce ijtihadi ne ba gaskiya ni kaina ba zan gamsu akan cewa ijtihadi ba ne zuwa a cikin wannan sha'anin maganar ijtihadi ba ta taso ba ba zan gamsu da cewa ijtihadi yayi ba illa iyaka abinda kuma na yadda da shi shine kowane lafazi a nan idan mutum ya faɗa daidai ne ko ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi wannan shine lafazin da yazo a dukkan ruwayoyin sahabbai in ka ce ruwayar Aisha da kuma wannan ruwayar ta Abdullahi dan Mas'ud wanda yayi karin bayani da karshe shi ma assalamu alaikum din ya kawo sai dai karshe ya karin wannan bayani cewa falan ma kubida qulna to kaga kenan mafiya yawa sun kawo ta bisigat bi kafil khita sannan kuma duk malamai sun tafi akan ambato kaful khitab wannan kaful khitab bayana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaban ka ba ko shine a gaban ka a zaune sai kana masa magana a abu ne na karantarwa haka aka karantar da kai haka zaka faɗa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin zuciyar kowanne musulmi saboda haka kamar yana tare da shi yana cikin zuciyarsa ko yaushe don haka dan ya ce assalamu alayka ko da hadiran ne ko ga'iban ko ba'idan ko kariban wannan baya nuna cewa ya nuna annabi yana yawo ga ko wadanda suke kokarin kuma su yi mummunar wato su yi mummunar fassara ta wannan kafir kazab din ce to ai annabi yana nan duk inda muke kaga wannan abu shakka aqida ce mummuna gidace mu kuma da wannan sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa Allah ta'ala ya wakilta wasu mala'iku waɗanda suke yawo a cikin duniya suna kawo masa in an masa salati suna isar masa to inda yana ko ina me zai sa a sa wasu mala'iku suna cewa Allah ce inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ard ba buƙatar a sa mala'iku su ta yawo in har ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina yana wannan ba aqida ce ta musulmi ba saboda wannan kafir khitab din koyarwa ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka ya kamata wato idan mutun ya faɗa yayi aiki ne da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma kowanne musulmi yana jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kusa da shi sannan faɗakarwa ta ƙarshe akwai bid'ar karanta tahiyya bakin salihi nan wanda babu shakka wata bid'a ce kuma yar ƙasa Hausa ba dan Laraba ma su musu wannan bid'a ba gaskiya me tahiyya bakin salihi nan waye ce to ai an ce ai annabi da ya koyar da Abdullahi dan Mas'ud tahiyya da ya ce wassalamu alayka ya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yace fa innakum idha qultum zalika asaba kulli 'abdin salihin fi as-samai wal ard sanna sai yace ashhadu an la ilaha illallah saka ci to ai ya datse shi anan yayi masa bayani cewa in ka fadi wannan dukkan wani bawa salihi abin ya shafe shi don haka mu ma muke tsayawa anan tare da cewa wannan jumla ce itiradiyya ka kawo jumloli guda biyu basu gama cika ba kai wani ƙarin bayani a tsakiya sannan ka ƙara shi wani bayanin ruwa cewa ashhadu an la ilaha illa ba cikin tahiyya ba yana cikin tahiyya sai yasa ma gaba ɗaya ake kira ma tahiyyar at-tashahhudi saboda wannan ana suka ce wannan min babu tasmiyati shay'i bi afdali ajza'ihi ka kira abu da abinda yafi ka kira su wato ka sawa abu suna da mafi falalar wani bangare na shi in ka tashi sai ka duba a cikin bangaren abun me yafi daraja sai ka kirawo abin da shi ne kawai shi yasa aka kirawo tahiyya da at-tashahhud saboda mafi girman kalmar da ta kunsa ita ce kalmar ashhadu an la ilaha illallah to kuma kai ka zo ka datse wannan ka tsaya bakin salihi wanda shi annabi ya kare shi jumla ce itiradiyya me yasa annabi yayi wannan jumla mu'tarida yayi ta ne saboda ya kai nunawa Abdullahi dan Mas'ud yace domin Abdullahi dan sun ce ai da muna zana suna yace assalamu ala Allah assalamu ala Jibril assalamu ala Mika'il assalamu ala suna ta zana to shi za ku gama lissafe mala'iku kuma ku shigo cikin ɗan uwanku sahabbai ku gama ku shiga cikin ƴaƴanku matanku waye yaushe za a gama ba za a tahiyar ba ta kai ƙarshe ba kenan ba ranar alƙariwa da ya gaya masa in ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya ce to in ka faɗi wannan ba sai kai waccan ba don gyara ne yake musu to kuma ne yazo shi shi kuma sai ya tsaya ya ja dan ya tsaya yace wai yayi tahiyya kaga ba kamar yayi tahiyyar ba sannan kuma tahiyya ba ci aka ka ce wa mutane su karanta tahiyya ba inda aka ce kuna kun yi taro kuma za a watsa ku karanta tahiyya wannan duk wani abu ne a kirkire-kirkire na mutane sannan kuma aka zo aka kutsa wannan wani tahiyya bakin salihi aka share kalmar da ta kowace tsada a cikin tahiyyar ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan wani daga cikin malamai yake cewa kaga duk wanda baya sallah duk wanda yayi misin din sallah ko baya sallah to ya sare da haƙƙin bayin Allah da yawa wanda ba san iyakar su ba saboda duk sallar da zaka yi akwai haƙƙin sallama ga kanka da sauran bayin Allah da ke sama da ƙasa in ba kai sallah ba to wannan haƙƙin ka sare musu da shi don haka kana da bashin da ka dauka kuma na bayin Allah na kwarai wanda za a tambaye ka kansa saboda haka wannan yana daga cikin abinda wasu malamai suka yi tsokaci a kansa duba da lokaci yayi za mu dakata a nan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.